alaihi wasallam shekara 1445 wato 1445 hijriya wanda kuma ya dace da 15 ne ga watan 5 hijran miladiya 2024 daga wannan shafi na mai albarka na Ahmad Muhammad Gombe ina tare da Malam Usman Dan Bauchi wanda zamu ci gaba da amsa wannan tambaya insha Allah kamar kullum muna ƙara kira ga ƴan uwana dalibai da kuma malaman mu da waɗanda yake yayin mu a karatu da karantarwa da da'awa duk lokacin da aka ga wani gyara ko kuma tuntuɓin harshe ko wani tambihi ko fata na bude insha Allah Allah mana muwafaka ya ba mu ikon karanta daidai da kuma amsa daidai da fahimtan daidai ya kuma azurta mu da ikhlasi ya tsare mu da sharrin shaitan da kuma sharrin zukatan mu na'am malam bismillah
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar dai kullum masu kallon mu da sauraron mu zamu fara bada number da insha Allah duk mutumin da ya turo sakon shi na tambaya insha Allah za a mika ta ga shi Sheikh kuma insha Allah zai amsa ta matukar tambaya ce mai ma'ana da muhimmanci wa al'umma da kuma shi kansa wanda ya turo number da ita ce 08031124177 so ga wanda ba sa Nigeria za su cire 0 farko sai star plus 234 sai su daura daga nan so wannan shine so kamar dai yadda aka saba insha Allah ta'ala Sheikh zai dan mana karin bayani dangane da tambayar da muka yi ta farko akan mace mai ciki za ta ciyar ne ko kuma za ta rama azumi ne so assalamu alaikum
to alhamdulillah wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah kamar yadda muka yi magana ranan wannan matsala na fada cewa malamai sun kai ruwa rana akan ta akwai mazhabobi kaman guda biyar a wurin malamai ko kuma a qawal maganganu guda biyar a wurin malamai magana ta farko malaman da suka ce mai ciki za ta aje azumi ne sannan kuma za ta ciyar da miskini guda daya a kowace rana magana ta biyu malaman da suka ce za ta aje azumi za ta rama ne kadai aya ba za ta ciyar da miskinai ba magana ta uku malaman da suka ce za ta aje azumi za ta ciyar da miskinai kuma za ta rama azumi wannan kenan to akwai malaman da ma kaman irin yan zahiriya da suka ce za ta aje azumi ba za ta ciyar ba ma ba za ta rama ba to saboda haka maganganu da suka fi karfin dalili maganganu ne guda biyu malaman da suka ce za ta aje azumi za ta rama shine mazhaban mafi yawan malamai sai malaman da suka ce za ta aje azumi ne za ta ciyar ba za ta rama ba wanda nace wannan mazhaban ne ita ce abin da na karkata zuwa gare ta da ita nake fatawa kamar yadda wasu daga cikin manyan malaman mu suke kai ita ce fatawan Abdullahi bin Abbas daga cikin sahabbai ita ce fatawan Abdullahi bin Umar daga cikin sahabbai sannan ita ce fatawan wasu daga cikin tabi'ai kamar Ibrahim an-Nakhai kamar ainihin Qatada sannan kuma kaman Ibn Jubayr da irin su Qasim bin Muhammad da dai sauran waɗansu manya-manyan tabi'a da suke da wannan fahimta a cikin mu'asirun malamai na wannan zamani Imam al-Albani akan wannan fatawar yake har yabar duniya manya-manyan ɗaliban shi irin su Sulaimul Hilali irin su Ali bin Ali bin Abdul Hamid a cikin Sifatu Saumin Nabi za ka ga bayanan da suka yi to saboda haka tunda wannan fatawar tana da kaman hujja daga wurin sahabbai musamman ma manyan malamai daga cikin sahabbai Ibn Abbas Ibn Umar cewar za ta aje azumi ne za ta ciyar muka ce ni wannan ita ce fatawar da nake kai bana kuma kore malaman da suka ce za ta rama ne ba za ta ciyar ba shine abin da wasu daga cikin jigajigan malamai na da da ne kuma suke kai insha Allah wallahu ta'ala a'la wa alam
mai tambaya ta gaba yake cewa malam ina so a mun cikakken bayani akan qabli da ba'di
to alhamdulillah dangane da cikakken bayani game da qabli da ba'di abu ne mai wahalan gaske idan ka kalli littafin Abdurrahman al-Akhdari littafin lahallari kenan ko kuma ahlariyan da muke fada a karatun mu na gida in ka dubi kusan rabin littafin duk akan babin sahau ne to abin da ya kawo din nan fa duk cikakken bayani ne akan sujjadar rafkanuwa kaga mu kuma kowace tambaya ma masa ta wuce minti 3 minti 4 mun amsa ta abinda kawai zamu dan yi ishara zuwa gare shi game da abin da ya shafi sujjadar rafkanuwa shine a duk lokacin da ka tabbatar da kai ragi a sallah ka rage sunna mai karfi ko kuma sunnoni guda biyu marasa karfi in ka tabbatar da kai rage ne sujudan qabli zakai idan kuma ka tabbatar da cewa kare kai ka kara wata sunna mai karfi guda ɗaya ko sunnoni guda biyu masu karfi a sallah ka tabbatar da kai kari to a wannan lokacin ainihin sujudan ba'di zakai wannan shine ka'idan da mutun zai rike wajen kari ai ba'di ba'di shine sujjada bayan sallama wajen ragi kuma ayi qabli sujjada kafin sallama to anan sai wajen kuma idan mutun yayi kari yayi kuma yayi ragi duk a lokaci daya to suka ce in ka tabbatar da kai kari kuma kai ragi duk a cikin sallah guda daya ka kara sunna mai karfi ko ka kara kuma ka rage sunna mai karfi ko ka kara sunnoni guda biyu kuma ka rage sunnoni guda biyu shine wa man na kasa wazada to anan sujudan qabli mutun zai yi wannan shine abin da kawai ka'idan ne mutun zai tafi akai ya huta idan na baka misali shine kamar wajen sallan azhar sai mutun ya bayyana karatu to kaga wannan kari ne to a lokacin sujudan ba'di mutun zai yi a wajen sallan asuba ko isha raka'a biyun farko da magariba sai mutun ya koyi karatu kaga wannan ragi yayi to a wannan lokacin mutun zai sujudan qabli kafin sallama wannan shine ka'idan da mutun zai rike kari ba'di ragi qabli ragi da kari duk a lokaci daya a cikin sallah daya mutun zai sujudan qabli to amma idan mutun abin da ya rage sai ya zanto rukuni ne daga cikin rukunan sallah kaman fatiha kaman ruku'u kaman sujjada to nan sujjadan qabli kade ba ta wadatarwa ko sujjadan ba'di abin da ke akwai shine sukan ce wa wayulghi tilka raka'a mutun zai wurgar da wannan raka'an ne alal misali kai ne kana cikin sallah sai ka kana gama fatiha da sura kawai sai ka tafi sujjada ba kai ruku'u ba to ka je kai sujjada sai ka tina to idan ka dago kaddara raka'an farko ne abin ya faru to idan kai raka'a ta biyu madadin ka zauna sai ka miƙe sai ka karo raka'a daya yanzu raka'an farkon nan ka wurgar da ita kenan ina fata an gane ka wurgar da wannan raka'an sai kai uku sannan sai ka zauna kai tahiyya to kaga anan a can ka rage ruku'u sallan kuma ta koma raka'a nawa raka'a biyar idan sallan azhar ne ko magariba ta koma hudu ko asuba ta koma uku to a wannan lokacin kaga an samu ragi an samu kari a irin wannan wurin a mutun zai wannan sujjadan to amma kaddara sai ka manta wajen ba'di kai qabli ko wajen qabli kai ba'di sallan ka tayi ina fata an gane mutun ya abin da ake cewa tarkul aula amma sallan shi tayi insha Allah wannan shine kawai a takaice abinda za a ba mutum babin qabli da ba'di babu ne mai fadin gaske wanda lokacin amsa tambaya ba zai bada dama ba sai dai mu shirya lacca akan shi insha Allah wallahu ala wa alam
ya shiga wannan mai tambaya yake cewa mutum ne aka bashi jiran shago kuma an gaya mishi farashin kayan shagon so ya halatta idan wani yazo sayan kayan ya kara masa sama da farashin da aka bashi domin shi ya dauki wannan karin kayan da yayi
na'am to kamar yadda muka fada jiya a fatawanmu na wanda ya bada bashi ita ma wannan ka'idar haka take kullun mutun ya zanto yana tafiya kan ka'idan da yayi da mai gidan shi almuslimuna ala shurutihim ya ayyuhal ladhina amanu afu bil qud to a wannan gabar abin da zamu ce shine idan mutun ya dauke ka ya aje ka a shago da niyan da ka'idar zaina sallamanka ko kuma kai ta zama zaina baka abinci da transport da wasu bukatun rayuwa in ka kai wani matsayi wasu shekaru zai yayi ka ya baka jari kai ma ka bude naka in kuka tafi akan wannan to farashin da kaya yake a shago haka zaka sayar haramun ne ka kara koda kwandala daya koda naira daya akan kayan da ya baka ya zama cin amana domin in ka kara da niyan wai ya zama naka kenan wannan cin amana ne sai dai in ya baka ne cewa to ga kaya nan farashi naira 1,000 kai kuma ka kara naira 50-50 babu komai ko 100-100 babu komai in aka wannan kuke shine matsayin sallamanka wannan kuma wani abu ne daban amma in dai ba ku yi wannan ba ya dauke ka ne yana sallamanka kai yaron shagon shi ne to dole ka rike amanan da baka karka kuskura ka dauki wani abin da bai baka ba ko ka kara misali kudin kaya ya zama wannan karin naka ne sabanin farashin da shi yake sai da kayan shi wannan ya zama cin amana ya kuma tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga duk wanda bashi da amana babu addini ga wanda bashi da alƙawari to lalle mu kokarin kiyaye amanonin da aka bamu wannan shine cikan imanin mutum wallahu ala wa alam
kai a me tambaya ta gaba malam budurwa ce suka yi fada da saurayinta kuma saurayin ya kawo sadaki gidansu malam to ya halatta ta bama wani dama domin ya fara neman ta tunda sun samu sabani da shi wancan na farko
to a idan budurwa aka riga aka bada ita haramun ne wani neme ta haramun ita ma ta saurari wani da sunan kuma nema sai dai gaisuwa na musulunci to saboda haka dan kun samu sabani da shi ba shike nuna an rushe bashin da aka yi ba ai ku aure kuka yi sabani dole za ku na samu ya kamata ki san wannan to ya riga an bada ki har ya kawo sadaki saura kawa daura aure dan kun yi fada ki cewa zaki fara kula wani wannan haramun ne in kaiwa ki kyauta ba kuma kin ci amanan shi kin saba wa karantarwan addinin ki kuma kin saba al'adan ki kin zubar da mutuncin iyayen ki sai a dauke su wadanda yake ba su da dattaku sun riga sun bada ita kuma sun bar wani saurayi yana neman tasil to ya kamata ki gane sabanin da kuka samu ba ya baki lasisin na cewa an rushe wannan maganan bane ba in har kin baki so ne to ki koma a warware wannan maganan sai ki ba wani kuma daman ya shigo wannan shine ka'ida da ya kamata a tafi akai haramun ne nema a cikin nema to wannan in bai sani ba kin ga kin jefa shi cikin aikata haramun din da bai sani ba in ya sani kuma shi ma ji tsoron Allah ya sani ba a nema aure a cikin nema aure ana nufi in an bada mace ba wai haka kawai tana kana neman ta ba baka ba ka ce kar kowa ya shigo ba wannan ake nufi ba ina fata an gane an riga an bada ke haramun ne wani yazo kuma ya neme ki
malam mai tambaya ta gaba yake cewa malam mutum ne yana da kudi so yana ta ajewa sannan yana karawa akan su har suka kai shekara malam za a musu zakka
na'am idan kana tara kudi har suka kai shekara ba shine zai nuna cewa zaka bada zakka ba abinda ake nufi shine idan ka ajiye kudin da ya kai nisabin zakka misali a ce yau zakka miliyan 9 ne to sai ya zamto shekara ta zagayo suna nan a miliyan 9 ko sun kai miliyan 100 to akwai zakka akan su ana lissafi ne daga ran da kudin suka kai zakka misali yau ka aje naira 100 gobe ka aje 10,000 wani wata ka aje miliyan 1 wani wata ka aje 100,000 haka kake ta yi har wata 11 ba su kai zakka ba a ran wata na 12 sai suka kai nisabin zakka ba shike nufin kudin sun kai zakka ba daga wannan wata 12 ne suka cika zakka daga wannan ranar ko daga wannan watan shine in wani wata ya zagayo kudin suna nan ba su rasu ba to a wannan lokacin zakka na kansu amma misali ya kamata mutum ya gane cewa ka'idar zakka idan yau ina da miliyan 10 suna nan a miliyan 10 har suna ta karuwa har wani watan zakkan ya zagayo sun kai biliyan to zakkan biliyan zan cire ina fata an gane duk abin da ya karu akan shi hukuncin wannan miliyan 10 ne amma in daga randa ba su kai miliyan zakka ba ba daga ake lissafi ba kamar kaddara yara da suke asusu ko manya ma ma'aikata da suke asusu ko da yan kasuwa mutai bude account din da baya taba kudin yana ta ajiya yana ta ajiya yayi wata 10 bai kai zakka ba kila a wata na 12 kun ya kai zakka babu zakka akan wannan kudin sai daga randa ya cika nisabi daga ran ake farawa a samu cin nisabi sannan kuma a samu shekara ya zagaye akan wannan nisabi wannan shine abinda malaman fiqhin musulunci suka fada insha Allah.
Allah ya saka da alkhairi. Me tambaya na gaba malam yake cewa menene hukuncin kai wanda ba musulmi ba coci ko kuma kai shi gidan giya da dai sauran inda bai halatta ba.
To. Dangane da wannan matsala ta kai wanda ba musulmi ba coci ko kuma kai wanda ba musulmi ba ko ma musulmi gidan badala. Gidan giya ko gidan caca ko gidan neman mata malami suna da maganganu kamar haka magana ta farko malaman da suka ce kwata-kwata bai halatta ba haramun ne kai wanda yake ba musulmi ba coci ko kuma gidan sabon Allah ko kuma kai wanda yake musulmi ne gidan sabon Allah duk hukuncin ɗaya ne wasu malamai kuma suka kasa abun gida biyu suka ce da wanda yake ba musulmi ba da wanda yake musulmi duk haramun ne kai su gidan badala shin giya gidan caca gidan liwadi gidan neman mata da sauransu amma kai kirista coci wasu malami suna ganin babu laifi wannan ita ce fatawun Allama Mustafa Al-Adawi hafizahullahu wa ra'a daga cikin manyan malaman hadisi na duniya dan kasar Misra shi yana ganin kai wanda ba musulmi ba coci ya halatta ma'al karaha makaruhi ne ba haramun ba bai kamata ba amma ka kashi ba ka aikata haramun ba suna ce mishi ainihin ya halatta ya juzu ma'al karahati kalman da ya amfani da ita kenan amma kai shi gidan giya ko gidan badala wannan kan haramun ne dan addinin shi ma shin giyan haramun ne a addinin shi zina haramun ne a addinin shi kaza kaza da sauransu wannan kenan wasu malamai kuma suna ganin haramun ne kai wanda ba musulmi coci mutlak sai dai fa in iyayenka ne wannan shine fatuwar wasu daga cikin fuqaha'ul malikiyya kaman mi al-fawakihud dani sharhin risala shihabuddin shi yana ganin cewar idan iyayenka ba musulmai bane ba suka nemi ka kai su coci ya halarta ka kai su ba za ka ce ba za ka kai su ba wannan shine fatawar da a cikin ainihin fawakihud dani haka nan mi hashiyatul adawi shi ma daga cikin manyan malaman malikiyya yana ganin in mahaifinka kirista ne ne mai kai coci ya halarta ko mahaifiya ya halarta ina fata an gane suna ganin cewar a wannan zaka musu da saboda addinin su ne ya sha bamban da suke kai ni gidan giya ko kai ni gidan zina ta wannan biyayyan ma zaka samu kila har ka jawo su kuma zuwa ga musulunci nuna musu kyawawan dabi'u da in kace bazan kai ku baka ba za su fahince ka ba yace to girman iyaye din ya halatta akai su wannan wasu daga cikin malaman malikiyya suna da ainihin wannan fatawa da wasu daga cikin malaman Hanaf wallahu ta'ala a'la wa a'lam
Sheikh mai tambaya ta gaba take cewa ta yi alluran planning saboda tana shayarwa bayan ta yi sai jinin al'adar ta ya dauke malam gashi kuma auren ta ya mutu malam yayi iddar ta zai kasance tunda jinin ta baya zuwa kwata-kwata
na duk macen da jinin ta baya zuwa saboda wani dalili na rashin lafiya ko kuma na shan magunguna irin wannan hukuncin ta shine za ta jira har lokacin da jinin ya zo malami suka ce idan jinin zai zo a shekara sau ɗaya ne sai ta shekara uku tana idda wannan shine razzance mafi karfin dalili sabanin iddan mutuwa shi iddan mutuwa ba da jini ake lissafi ba kawai shi wata hudu da kwana goma in ya cika shikenan an gama abin da muke ce masa takaba amma idda na saki shi ka'ida ne wannan jini guda uku idan jinin baya zuwa sai wata shida shida to sai ta shekara ɗaya da rabi idan jinin baya zuwa sai shekara shekara sai ta yi shekara uku wannan shine abin da zance mafi inganci a wurin malamai dole ta jira har sai jinin ya zo in ta daina shan magungunan jinin yana dawowa kamata sai ta dakatar da domin artificial abu ne ba natural bane ba yawwa magungunan da ta sha ne ko sun wannan abin ko wasu allure da ake musu ko wannan abin da suke sawa na hannu wasu kuma jinin ne yake rikicewa ta zuwa akai akai duk yana kota kuma ya dauke to wannan dole haka zaki hakura iddan ki yana na sai kin yi wannan jinin amma ga wanda bata al'ada saboda al'adan ya yanki kamar na shekaru ita wata uku kawai za ta yi ina fata an gane haka nan kuma yarinya wacce bata fara al'ada ba akai aurenta auren ya mutu ita ma wata uku za ta yi waɗannan su suna da istisna'i suna da exception a cikin waɗancan su abun halitta ne ko jinin bai fara ba ko jinin ya dauke saboda shekaru kamar da mai ciki kuma al'adan ta na mutuwa ne iddan mutuwa ne ta kaba ko iddan saki ne ita kawai aihuwanta ne babu wani maganan jini idan aka sake ta yau ta aihu yau ta gama al'adanta idan mace mijinta ya rasu yau sai ta aihu a yau ta gama ta kabanta in dai har mijin ne ya rasu kafin ta aihu ina fata an gane wannan shine ka'idan da ya tabbata a shari'a wallahu ala wa alam
kari mai tambaya ta gaba tambaya ce mai tsayi da kuma neman shawari amma dai muhalli shahid daga cikin tambaya din shine malam mace ne wanda ba sa tare da mijinta a kasa daya sai ta yi kokarin ta tura masa kudi domin ya biya kudin jirgi da kuma ya sayi a masa visa to a karshe dai ta tura masa kudi sai aka ce ai da sauran kudi da za ta tura sannan a ya taho to malam wannan munasaba ta sa har ta bi ta neman bashi bata samu ba ta tuntubi wani bawan Allah ya ce to sai yayi zina da ita sannan zai bata wannan cikon kudin ta biya domin mijin nata ya kai gare ta so anan neman shawarin ta shine malam menene hukuncin ta da ta yi zina tana da aure sannan na biyu kuma shine malam take cewa shin ya halatta ta gaya wa shi mijin cewa ga abin da ya faru da ita bayan tafiyan shi da kuma yadda abun suka kasance so wannan shine tambayanta da kuma neman shawari a cikin
to Allah ta'ala ya tsare mu, ya tsare mana imanin mu. Da farko wannan abu ne da ke faruwa a cikin society mu, abun ya ma yawaita yanzu. Waɗanda Allah ya hore musu abun hannu, wallahi idan mata suka zo neman taimako a gun su, taimakon na kuɗi ne, taimakon na neman aiki ne a ma'aikata, ko taimako ne a makaranta wurin lecturer, wallahi sai a neme su da zina. Yan mata da matan aure da yawa suna tsintan kansu a wannan hali, kuma ba kowa ke da karfin imanin da zai tsallake wannan abun ba in ya shiga wani larura. Masu aikata wannan abun na farko su ji tsoron Allah, su sani sun ci amana, sun ci amanan Allah, sun ci amanan manzon Allah, sun ci amanan waɗanda suka neme taimakon su, kuma sun ci amanan aikin da suke akai, ko sun ci amanan dukiyar da Allah ya ba su. Kuma Allah zai tambaye su, kuma wallahi tallahi ba za su yi farin ciki ba ranar gobe kiyama, matukar sun muta irin wannan aiki. Abu na biyu, su kuma matan su ma su ji tsoron Allah. Idan kika je neman taimakon da aka hana ki, aka ce sai an yi zina da ki, to wallahi ko me za a yi gwanda ki hakura, ki nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abinda zai sa Allah ya taimake ki kuma sa miki albarka cikin rayuwa. Wa ya ce miki ma in kin samu abun zai albarka, kin riga kin saba Allah, lalle su ma matan su ji tsoron Allah. To a wannan gabar shawaran da za a bata shine, na farko shine tayi laifi, ta tuba, tuba taubatan nasuhan. Allah kuma zai gafarta wa musulmi in ya tuba daga kowane irin aiki, in ya kyakkyawan tuba. Abu na biyu shine ta sani cewar wannan abun da ya sa mata yi zinan ma ba hujja bane ba. Domin galibi visa da ake badawa musamman irin kasashen turai, mafi karanci shine wata uku, wata shida, shekara, shekara biyu, abin da ya sama haka suke bayarwa. To abin da ya kamata shine ta yi a wannan lokacin ta haƙura, ba ta da hujja ko misƙala zarratin wajen yin wannan abu. Ba ta da hujja, ba ta da hujja kwata-kwata. Abu na ƙarshe shine malami a irin wannan gabar suna ba da shawaran kar ta gaya mijin, domin gaya wa mijin mafsadan da zai biyo baya ya fi maslahan gaya mishi. To akwai ka'ida a musulunci kuma dar'ul mafasid li jalabil masalih, ana tunkuɗe babban barna ne domin a saboda jawo ainihin amfani. To barnan da zai faru in ta gaya mishi, kila ma auren ya mutu. To gaskiya kar ta gaya mishi, ta tuba a tsakaninta da Allah, shi ma ta nemi gafaransa a cikin hikima. To kaga wane dai muna tare, rayuwar nan kaza 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 kaza, duk abin da na maka a cikin kuskure da wanda na sani da wanda ban sani ba, ka gafarta min. Ni ma duk laifin da kamin cikin kuskure na sani ko ban sani ba, na yafe maka. Ta samu wata gaba irin wannan, ta shigar da wannan. Ina menene ya faru? Aka san rayuwar, rai a hannun Allah yake, kaza kaza kaza, kila ma jikin shi ya sanyi ko mutuwa za ta yi. Ina fata an gane. To ta bi ta irin wannan hanyar, ta nemi yafiyen shi. In ta tuba tsakaninta da Allah, Allah zai yafe mata. Amma kar ta kuskura take za ta ainihin gaya masa barnan da zai biyo baya, shine abin da musulunci kuma yake turewa. Addini mabaniyu alal masalih fi jalbiha wa dar'u lil mafasid, inji Nasir Sa'di. To anan ya kamata mu tsaya, insha Allah, abin da muka karanta ne da Allah shi ba mu lada. Inda muka yi kuskure kuma ko tuntume harshe ko karancin ilimi, Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna ƙara kira ga ƴan uwa a ainihin tunatar da mu a kowane lokaci a cikin duk wata matsalar da ake da ta cewa akai dalibai ne irin mu ko ko malaman mu ne. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan nasu da mu ƙara tambayoyin kuma